Jama'a, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa radio kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Alhamis 15 ga watan Agusta. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskara mu, ga fakarin labarai.
A jiya Laraba, filin saukan jiragen saman Hong Kong ya fara aiki kamar yadda ya saba, bayan yadda 'yan sandan kwantar da tarzoma suka yi arangama da masu zanga-zanga a ƙasar. Akalla 'yan sanda guda 6 ne suka jikata a jiya Laraba a harin harbe-harbe da aka kai a wata jami'ar da ake kira Temple University a Philadelphia da ke nan Amurka. An kashe akalla sojojin gwamnatin Somalia guda 6 daga da wani mai daukar rahoton bidiyo, kana wasu 13 kuma sun jikata a jiya Laraba.
To kan labaran kenan. Wai shin ina aka kwana game da batun hakko mai a arewacin Najeriya?
Alhamdulillah, ana ci gaba da aikin kuma ana samun nasara.
To ko me yasa aka kafa rundunar dakarun kare manoman jihar Borno?
Kakar bara an kashe manoma sun fi 50 a wannan jihar. Farkon wannan shekaran har zuwa yau an kashe manoma sun kai guda 6, akwai wanda kuma aka sace su a gona.
Kamar kowace ranar Alhamis, Alheri Grace Abdu na tafi da shirin domin iyali, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar, mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Laraba, filin saukan jiragen saman Hong Kong ya fara aiki kamar yadda ya saba, bayan da 'yan sandan kwantar da tarzoma suka yi arangama da masu zanga-zanga masu rajin kafa tsarin demokradiyya waɗanda suka mamaye filin saukan jiragen saman kwanaki 2 a jere. Mutane kalilan ne a cikin masu zanga-zanga suka rage a filin saukan jiragen saman, yayin da matafiya ko ke kokarin gudanar da harkokinsu na daukar jirgi. Daruruwan jirage ne suka soke jigila yayin kwanaki 2 a jere da masu zanga-zanga suka mamaye filin saukan jiragen saman, lamarin da ya sa matafiyan da dama suka makale lokacin da suke kokarin zuwa gidajensu. Matafiyan da ya sanya cacar baki da masu zanga-zanga a ranar Talata da lamurra suka kare ta'azzara. Masu zanga-zanga sun yi kuskure akan abu guda. Shi ne bai kamaci a ce sun yi ta wannan zanga-zanga a inda su matafiyan za su yi amfani da shi ba, in ji wani matafi yake faɗan haka. Ya ce kamata ya yi su gudanar da wannan zanga-zanga a cikin birnin Hong Kong, inda gwamnati da 'yan sanda suke. Akalla 'yan sanda 6 ne suka jikata a jiya Laraba a harin harbe-harbe da aka kai a wata jami'a da ake kira Temple University a Philadelphia da ke nan Amurka, harin da hukumomi suka kwatanta da ci gaba da kai hare-haren bindiga a nan Amurka. Kwamishinan 'yan sandan Philadelphia Richard Rose ya ce raunuka da 'yan sandan guda 6 suka samu bai yi tsanani sosai ba, kuma dukkaninsu za su samu lafiya. Wani hoton bidiyo da aka dauka kai tsaye kuma aka nuna a kafafen yada labarai, an ga 'yan sanda masu yawan gaskiya a unguwar Nice Town da ke a cikin Philadelphia, inda aka kai harin. 'Yan sandan sun yi kokarin su yi magana da maharin, inji Rose. Ya ce sun fada masa cewa zai iya dakatar da wannan harbe-harbe da yake yi a cikin lumana. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce shugaban kasar da ya yi bakin cikin hari na harbi da aka kai a Philadelphia, kana ya ci gaba da kuma sa ido akan hali da ake ciki a wurin. Wani jirgin ruwan ceton mutane na kasar Spain ya nufi tsibirin Lampedusa na Italiya, bayan da wani alkalin Italiya din ya yanke hukunci da ya dakatar da haramci da gwamnatin kasar ta dora wa jirage masu ceto mutane su shiga ruwanta. Jirgin ruwan ceto mutane mai suna Open Arm na wata kungiyar jin kai ta kasar Spain ya kwashe makonni 2 akan tekun Mediterranean dauke da bakin haure 147 a cikin sa. A wata sanarwa da jirgin Open Arm ya fitar na cewa alkalin Italian ya yanke hukunci a jiya Laraba cewa umarni da ministan harkokin cikin gidan Italiya Matteo Salvini ya baiwa jiragen ruwan ya saba wa dokokin kasa da kasa musamman a cikin tsananin bukatar gaggawa wanda bakin haurin suka makale a cikin jirgin. Salvini ya ce zai daukaka ƙara akan wannan hukuncin da aka yanke sai dai ba iya ganowa ko daukaka ƙaran da zai yi zai hana jirgin ruwan tsayawa a gabar tsibirin dake Mediterranean ba. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kashe akalla sojojin gwamnatin Somalia guda shida da wani mai daukar hoton bidiyo. Kana wasu 13 suka jikata a jiya Laraba a wani hari da ƴan bindigan Al-Shabab suka kaiwa tungar sojoji wanda ke kusa da babban birnin kasar, inji jami'ai. Jama'an sun ce motoci masu dankare da abubuwan fashewa da suka kai hari a jere sun afka wa tungar sojin da ke garin Awilgle mai tazarar kilomita 70 daga kudancin Mogadishu. Yan bindigan da sun kai hari a tungar ne ta bangarori guda biyu. Kana suka yi ta musayar wuta da dakarun gwamnatin inda aka rinjaye su kana suka ja da baya. Kungiyar Al-Shabab da ta dauki alhakin kai harin ta ce ta kashe akalla sojojin gwamnati 50. Wata majiyar jami'an tsaro ta faɗa wa sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa mutane shida kadai ne suka mutu a cikin sojojin gwamnatin. Gwamnan yankin Lowa Shabele Ibrahim Adan Naja shi ma ya faɗa wa sashen Somaliya na muryar Amurka cewa an kashe wani mai daukarwa sojojin gwamnatin Somaliya hoton bidiyo. Daga ƙarshe Prime Minister kasar Pakistan Imran Khan ya yi kashedi a jiya Laraba cewa abokiyar gabansa India tana shirin kai wani harin soji akan iyaka kasashen guda biyu domin janye hankalin duniya akan ayyukanta na wannan lokaci da ke gurgunta yankin nan na Kashmir da ake takaddama a kai. Khan ya yi wannan kashedi ne a jiya Laraba a wani jawabinsa da aka nuno a talbijin, lamarin da ke da nasaba da bukin ranar samun 'yancin Pakistan. Wannan sabon tankiyar na zuwa ne sama da mako biyu bayan da New Delhi kai tsaye ta rusa kundin tsarin mulkin yankin mai cin gashin kansa na bangaren da ita India din take kula da shi a cikin yankin Himalaya da musulmi ke da rinjaye a wurin. Matakin da India ke dauka na biye ne da jibgi karin dakarun ko kuma dubun dubatar dakarunta a yankin da ake takaddama a kai da kuma yankewar sadarwa a wurin da kuma kama ɗaruruwan shugabannin siyasa na Kashmir domin aikata muga ayyuka a wurin.
Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda aka sani dai, tuni aka shiga fafutukar haƙo mai a arewacin Najeriya, ganin kusan duk yankunan da ke zagaye da shi na da man. To ganin yadda 'yan yankin na arewa suka zaku su san halin da ake ciki game da haƙo man, wakilinmu a Abuja ya binciko ya kuma gano cewa yanzu ana da kusan tabbas kan aƙalla rijiya guda, wato Kolmani. Nasir Adamu Ilikaya, gare ka.
Biyo bayan ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai yankin Gano fetur a arewa tsakanin Bauchi da Gombe, yanzu dai rijiyar binciken fetur ta Kolmani ta biyu ita ta fifice a kafafen labaru. Hakan ya biyo bayan rijiyar Kolmani ta farko da aka fara aiki a kanta a 1999 inda aka samu iskar gas. Yanzu kuma aka toni fiye da kafa 10,000 da muradin kaiwa kafa 14,270 don kammala aikin rijiyar ta biyu.
Now we're going to take this forward. We're going to make this company a global company.
Sabon shugaban kamfanin fetur Mele Kyari ya lwashin bunƙasa kamfanin da irin wannan aiki, kazalika da tada matatu hudu kafin ƙarin ra'adin mulkin shugaba Buhari a 2023.
Before Baba's tenure ends in 2023, we'll deliver only for Ibanez.
Lamarin aikin gano man ya ƙara fitowa fili ne a watan jiya yayin miƙa ragama a hukumance da tsohon shugaban kamfanin fetur NNPC mai kantikacen labaru ya yi ga sabon shugaban Mele Kyari Kolo. Cikin shirin hakan Baru ya shaida wa muryar Amurka kaɗan daga bayanin aikin tono man.
Allah ya yarda, in dai muka gama haƙar wannan rijiyar za mu gaya mai gida
irin gudu da muke kuma kasan Allah da zai bayani wa mutane dan ka dai alhamdulillah ana ci gaba da aikin kuma ana samun nasara
bayani daga aikin neman man na nuna samuwar man a yankin Neja har zuwa tafkin Chadi wanda aikin ya samu tsaiko a yankin kan iyaka saboda illar Boko Haram da kan sace ko barazana ga jami'an binciken man Tsohon karamin ministan kudi Yerima Lawan Ingama ya ce matukar aka kammala aikin tattalin arzikin yankin arewa zai karu da rage tsama da jihohin kudu maso kudu da ke dama.
Ko kasafin kudi da ake barwa sai ka ga kasar Rivers ta samu kudin da sai jihohi shida ne na arewa za su samu domin duk fetur din yawanci a cikin teku ake dibo su. To wannan abu ne na tsarin constitution na kasar nan. Jihohin nan guda hudu da Akwa Ibom da Rivers da Bayelsa da Delta kudin da suke samu yana da mugun yawa. Niger ta samu fetur. Chadi ta samu fetur kamarin ta samu fetur mu a ce nan wajen Barna da Yobe a ce ba fetur akwai har Sokoto akwai fetur balle wajen Gombe da Bauchi da Benue duk akwai albarkacin fan fetur to kaga an samu fetur an zo rabon kudin sai mu mutum mu muna da fetur kaga sai mu ba bamu da yawa
su ma al'ummar yankin da ake aikin a garijar man Kolmani sun fara batun zayyana yankin dan kaucewa takaddama Yariman Kashire Abubakar Mu'azu Hassan da daga wadanda suka ziyarci bigiran da ake gudanar da aikin
wayannan Kolmani region Kolmani guda shida da ake da su guda biyar duka suna yankin karamar hukumar Akko ne a jihar Gombe guda ɗaya ne take yankin alƙaleri so wannan shine matsala da ya kamata a fara dubawa ina kira ga su ɗan majalisar mu da kuma gwamnatin jihar Bauchi da kuma jihar Gombe ya kamata a tantance wannan iyaka kar sai tafiya ta yi tafiya a gaba a zo a fara samun matsala a ce da an magana tun da an magance ta gara ayi kuma ina tabbatarwa jama'a mu yankin mu bamu da fitina su ma yankin da ke karamar hukumar alƙalerin ba su da fitina kusan duk mutane iri ɗaya ne komi tare ake yi
alamu dai na nuna samun man zai zaburar da samun kudin shiga a arewa baya ga dogaro kacukan kan noma da kiwo Nasura da Maili kai madar Amurka daga Abuja Najeriya
shugaban kasa ka taimaka dan rasulullahi
dan Allah dan rasulullahi
a bangaren mail da arewa ne mun ga masifa
arewa kan mun ga mai yawo
dan Allah
Amina baban Sali
mun bincike nan jan sai a ce manan dila
to Allah shi kyauta kuma gaida Nasiru daga batun neman mai a arewacin Najeriya kuma bari mu waiwayi batun tsaro a arewa maso gabashin Najeriya inda aka kafa rundunar Dakaru 75 ta kare manoma saboda yawan kashe su da ƴan bindiga ke yi a yankin Borno Haruna Dauda gare ka
Gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum yace babu wani irin harhare da zai sa karkata hankalinsu da kokarin da suke yi na neman wazir zaman lafiya ga al'umman jihar Borno. Gwamnan ya dai bayyana hakan ne a lokacin da ake kaddamar da wasu jami'an civil defense su 75 da aka baiwa horo na musamman a garin Katsina da kuma ake kira Agro Rangers. Za su dinga ba da kariya ga manoma da kuma makiyaya a jihar Borno. Yace bajin harkokin tsaro da cigaban al'umma shine babban abin da muka sa a gaba a gwamnatin ce kuma shi da nake in ga cewa na cika waɗannan alƙawurka da na ɗauka. Gwamnan ya ce akwai waɗannan jami'an civil defense su 75 da na civilian JTF haɗa da maharba su 120 da za su dinga aiki tare da haɗin gwiwar jami'an soja da na 'yan sanda da 'yan sandan farin kaya wajen ba da kariya ga waɗannan manoma. Kuma nan ba da jimawa ba za mu sake samun wasu jami'an 150.
Let me assure our populace that the recent intimidations by the insurgents in Gajram, Gajigana, Dalore and Gubio will never deter us. From our commitment to finding peace and stability in the state until we emerge victorious inshallah.
Gwamnati yace bari mu baku tabbacin cewa hare-haren yan kwanakin nan da kai kan garuruwan Gajiram daga Jigana da Dalori da kuma Gubiyo ba zai samu mu karkatar da hankalin mu wajen samar da zaman lafiya ga al'umman mu ba. Yace ba za mu ji tsoro ba, ba za kuma mu ji tsoron kowanne irin barazana ba. Wannan sai dai mai ƙara mana kwarin gwiwa da jajircewa har ma sai mun kai ga nasara idan Allah ya yarda. Yace kuma har yanzu kofar ma buɗe take. Ga duk wani mahari da ya tuba ya kuma mika makamin sa da mu mika shi ga jami'an soja don ba su kulawa ta musamman wato shirin nan da ake kira Operation Safe Corridor Barrister Augustin Agwekere babban jami'i ne a rundunar ba da kariya ga fararen hula wanda kuma ya wakilci shugaban hukumar ba da kariya ga fararen hula Alhaji Abdullahi Gana wanda ya ce wannan shirin shine irin sa na farko da aka kaddamar a kasar baki daya
primary assignment is to protect farmland and the farmers therein. But it doesn't mean that if there are insurgency surrounding or preventing farmers from going back to the farms, it should be excluded from their mandate. It's part of it.
Yace aikin da jami'an musu 75 za su yi a yanzu shine kare filayen noma da kuma manoman kansu, kuma hakan ba zai sa wai idan mun ga wani abin da ba shine ba, musamman ma abin da ya shafi matsalar tsaro, ga waɗannan manoma ba za mu yi magana ba. Dole ne mu kare su, kuma dole mu tabbatar da tsaro a wannan yanayi. Ibrahim Abdullahi dai shine shugaban hukumar bada kariya ga fararen hula na jihar Borno, wanda kuma ya man karin haske game da ayyukan da za su gudanar game da manoma da makiyayan kamar haka.
Eh, kariya kamar yadda yake akwai ta sirri, akwai kuma ta bayyane. An bayyana cewa inda ake noma, mu tabbatar da cewa an kare manoma, domin ka duba kakar bara an kashe manoma 50 a wannan jihar. Kuma da farkon wannan shekarun har zuwa yau August ina jin ya tunani na wakil da digan da muke da ita an kashe manoma sun kai guda 6, akwai wanda kuma aka sace su a gona. To kaga insha Allah muka tura jami'an tsaron mu a wurin, duk wannan abin zai kau. Ya faro daga nan cikin garin Maiduguri, sannan nan kuma aka samu nasara za a tura can ƙauyuka.
Yanzu haka da gwamnatin jihar Borno ta samar da motar sintiri guda 10, can yin alƙawarin samar da kudaden allowance da ma wuraren kwana ga waɗannan jami'ai da za su gudanar da wannan aiki a jihar. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Kun ji an ga soja, soja ba makuna gode kai ba baku iyalan gwamna, na gwamna ga rawa ga yaƙi, soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai da
fara. To wannan haka ne, kuma a gaida Haruna. Har yanzu muna kan batun na tsaro, inda a shirin mu na hantsi za a ji wannan.
Bambanci da sauran mutanen da suka zamna waɗanda suke gani in dai kai ɗan difa ne kawai kai Boko Haram ne. Na san Isa Lamin zai ba da bambanci a bisa kan wannan. Kuma iyayen musarakan gargajiya za su ba shi haɗin kai sosai game da irin labarai da irin abun da ya kamata. Wannan ma muna tabbar lalle Isa Lamin zai mana magani wannan. Kuma kamin ma ya zama governor ɗin difa ma dama yana da haɗin kai da al'umman difa kenan. In Allah ya yarda, mu al'umman difa muna tsammani lalle zai kawo mana ya taimako mai mahimmanci.
To sai a bi mu a shirin hantsi a ji cikakken rahoton. Yanzu kan bari mu za ku a gefe Alheri Grace Abdu ta gabatar mana da shiri na gaba.
Ya Allah ya Allah na huka. Allah ni kai ne na roka baro tika don ka huiba ku jama'a tambaya nike da ku jama'a tambaya nike da
ni kira asnariya ne in kira ne ake tuna je san mu haka a wurin ki nake kuma wasu in na tsawonsa sai yana won a sunan idan ake wutsan sai fa da wasu. Ina dai tallafiya wata, sai kira ni, sai ce in je kai masa wani gida. Sai ce mun shiga gidan da na shiga, ya rufe, sai musu sai ya shiga wani lobi, sai ce mun kwanta.
Masu saurari assalamu alaikum, barkam da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau shirin domin iyali ya yada zango a garin Miso na jihar Bauchi, inda wani magidanci ya yi wa kawar ƴarsa ɗan shekaru 13 ciki. Bayan ya shafe kusan shekaru 2 yana yi mata fyaɗe. To tunda iyayen yarinyar nan suka gano halin da ƴarsa ke ciki, suka fara bin hanya, suka nemi taimakon limamin garin da ƙungiyar Hizba da kuma lauyoyi da nufin ganin an yi ma wannan yarinya adalci, amma har yanzu ake jan ƙafa. Ga bayanin da uwar yarinyar ta yi wa wakilin Abdulwahab Muhammad.
Wannan yarinya ƴar ruwansa ne, kuma tun bata fi shekara 3 ba take hannuna. Tarbiya ba wanda wallahi ba mu mata ba, sai yaro ya zo ya yaudare mu yana kusa da mu yana shago, ya zo ya yaudare ta mun ba mu da wallahi da ba mu san ko me yake faruwa tsakanin mu da ita ba, wani kuma bai taɓa gaya mana me yake faruwa da ita ba. Amma ta idin da ta gama sakar firamare sai ya ba ta yadi makaranta, ya yi mata ɗinki sai ya hana ta faɗa, sai ta zo ta kawo mun ta ce mamanta ne ta mata. Sai ni kai na ce mamanki ta niki ta ce yi mamana ne ta mu, ashe wai ya hana ta faɗa ne akan in ta faɗa za a tona masa asiri. to akwai yar uwarta wanda suke tare gida ɗaya suke makaranta ita ma za a rabu sunanta sai turo ita wai na sai a mata kamun sai a mata kambas ne sai nace a je a kira min shi tunda tsakanin mu da shi dan lungu ne wajen shagunan sa kuma tsallake ne gidansu na kira shi nace ba zai waye ce ni am nace ni haɗin ku da zara ku mata dinki sai ce wallahi ya taimaka mata ne tsakani da Allah gas din su ɗaya da kafiyarsa da kaka ai ba shi da abin da zai dinka a musu shi ne yanzu sai dinka a musu kawarta ne suna ta zai dinka a musu sai nake son ta ne kake yi sai ya ce haba yaushe ma kuma an ta isa wannan yarinyar har na sota suna kawace da yarinya ta shi yasa na taimaka na mata dinki na ce to muna kokarin mata dinki kai ka taimaka da mai gida na zo sai na nuna mata sai nace kaji abin da ba zai yi to sai har ma suka dauko ta kalli tattafai ya dauko sai ya bai wa mai gidana mata godiya tunda kusa suke wajen kamar wajen zaman su ɗaya baranda ɗaya shi yana dinki shi kuma yana dinki riga ne irin nanu shi ne shi babban naka daga baya suna nan kun ga musan duk abin da yake faruwa ba sai kawai rannan ne na je ni ta'aziya ma kawai sai ashe mutanen da suke biyan su suna ganin su kullu ko aikin ta muka yi ko islamiya ce ta zo zai aike ta ita kuma ta taba ce mun a yana aikin ta ba balle ma an ce in kira shi in sake masa magana tunda ku sani to mutanen yan anguwa tsakanin mu kada nisa da su ko aikin ta muka sai ya kira ta mutanen da sai suka yi ta aikin su sai suka biyo ta suka ga lungun da take sai suka samu antinta sai suka ce wannan antin wannan yarinyar ku ne kace in kan wata ce a hannun ma'aifa na ma suke suka ce to ga wani fa yana yaudaranta ya dade yana shiga da ita lungu sai ta ce dan Allah dan annabi duk sa'idin da kuka shiga suka shiga dan Allah kuma magana to ya kira ta ta shiga mun aike ta ya kira ta ta sun shiga sun sa sakata sun rufe sai suka mata waya ita tana kokarin zuwa Kano ma ko riganta ba ta da dauki babban hijabin ta saka sai ta kira yaro na ma'aikacin asibiti sai suka je suka samu gida a kulle suka tura gida a kulle sai suka samu kaninsa dama suna ginin ne shi da kaninsa a jere sai suka samu kaninsa suka ce ha tambo kaga yarinya ta shigo anguwan nan sai ya ce ai yarinyar nan ta dade tana shiga anguwan nan amma ban san gidan da take shiga ba sai suka ce wannan ba mashin din ba biyu wani sai suka ce mashin din ba biyu ne da kaninsa da yaro na da ita yarinyar tawa da yaron da ya hau saurayi ya tsallaka inda ya buɗe sakata suka shiga sai suka je suka same su ya kebe da ruwansa da shimfiɗinsu ya kebe ɗan wurin ya rufa yana kiran ta ashe a gurin yan anguwa suka zo suka yi kallo yaro na kamar ya ɗan ciri ma abin duka suka ce ai da karka taɓa shi tunda kari mun riga mun yi abin nan ɗinsa mun gaya muku kawai sai dai ku tafi da shi gurin hukuma to da suka tashi suka tafo da shi gida sai ya ce kana zina da ita in ji yaro na aka kira babbansa limamin anguwa kenan da kuma uwansa shi ma aka kira su gida aka zo aka zanna tunda tsakanin mu kan hanya ne tsakanin mu tsallake ne suka kira shi aka zo aka taru aka danna ne ba ana nan ma na je ƙauye sai na zo na tarar labari aka kira shi ba zai ya ce na'am kana zina da yarinyar ne ya ce ina zina da ita sauro ya ce shi bai san ma wakatan da yake zina da ita ba sai babba sai a gaban babbansa sai yara na suka ce to tunda ka bata mata rayuwa tana islamiya tana boko ka bata mata rayuwa yarinya karama ka bata mata rayuwa ke yanzu kin kai wata nawa yana bibiyan ki tace ya kai shekara biyu yana bibiyan ta sai suka ce to tunda ka bata mata rayuwa lalle sai ka aure ta sai yace ya amince zai aure ta a gaban babbansa aka yi limamin anguwan ne kuma kanin ubansa yace ya amince yace ina son ta ke zara yayin suka tambaye ta sai take ina son sa sai yace to daure za a daura sai ka kawo sadaki babban sai yace sai ka kawo sadaki sai yace zai kawo sadaki da mangariba aka diba aka tafi gun yan hizba in yan hizba aka zanna a gun yan hizba suka tambaye shi yace yana zina da ita ana zina da ita ina zina da ita to kuma ga ta yarinya ne to dai shi dai dan hizba ya babba shi dai abu nan yake islamiya ne kake danta ko ni dai suka mata dai hukunci a gurin abu kaman ya tafi sai ya ce sati hudu zai kawo kudinsa daji. Ke suka ce to ku kawo a je a matakis. Da aka je aka yi tes da aka yi harin ya karama ne, aka je aka je ya ba da kudi aka yi tes, sai aka ce ai ma abin nan ɗinta tana ta samu ƙaramin ciki a lokacin. To abu kamar zai zanna dai kawai sai suka zo suka fi ƙarfin mu a gurin ƴan hizban nan wallahi abokanansa. Har yanzu kuma ake fama gashi ciki yanzu dai mu dai a fatancen mu ko yayi bakwai ko yayi takwas ma ana fama. Koyin nan dai sai ya ce wai sasantawa sun kuma su taɓa turo wani ɗan uwansu maganar sasantawa ba.
To su
gashi ba za ta iya haihuwa ba gashi yarinya ce wallahi.
Na ji an ce ƴar shekara 13 ne ko?
Ƴar shekara 13 ne ga nan ta tsimoniyanta na makaranta da komai. In ya daura ma ya dai dan watannin da ya daura a kai.
To su
ne ma
din. To su ƴan hizbin sun ce su ba za su ci gaba da bin diddigi ko kuma neman haƙƙi a hukunta wanda yake da laifi ba ko kuma menene ake ciki.
Wallahi idan aka je in ga a maka gaba ɗaya sai suka ɗauke hankalin mutumin nan ya ɗauko ya ci masa mutunci a gaban yara na. Amma gaba ɗaya sai suka je abokanansa aka yi kotu ne kawai. Yanzu ana cikin kotun ne ma mata ƴan abin nan ɗin. Yan fomuwan su ne kawai ina danne sai ga su sai suka ce sun ji labari abin kama da yarinya wallahi kujeran da na ba su irin kujeran da na fito da kujera yara sun san mana fitari kujeran zama sai kawai ta zo ta zuba hannu tana kallon su sai suka ce ai su sun ji abin da yake faruwa a gidan nan amma su ba su taɓa ji ba sai jiya. Sai na ce me yake faruwa suka ce ba yarinya a gurin ki na ce ai da ta nan ma tana tsaye tana kallon ku. Shine suka danta suka yi salati suka ce biyaya ba ku yi ɗauki hukunci ba na ce wallahi hukunci tun a gida ya ce zai ba da sadaki ya je can babban sai sa hannu su baban ke sa hannu a kan zai ba da kuɗin sadaki kawai sai suka yaudare shi wai shi a kan mai karye bai karye yadda wai a kan karye yadda kuma kullum haka dai suka ce wai sulhu ake nema mun kuma wanda ya taka wallahi ya zo gidan nan ya nemi sulhu tsakanin mu da su.
Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai mako mai zuwa ku ji bayanin yarinyar kan wannan lamari da kuma yadda talauci ya hana a maida hankali kan halin da take ciki. Kafin nan a madadin wakilinmu Abdul Wahab Muhammad da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com. Da alheri.
Kai mata su ne duniya su ne daɗi.
To Allah shi kyauta a kuma gaida Innar Amal yanzu kuma ga Babu Makeri da labaran duniya amma fa a taƙaice.
A jiya Laraba filin saukan jiragen saman Hong Kong ya fara aiki kamar yadda ya saba bayan da 'yan sandan kwantar da tarzoma suka yi arangama da masu zanga-zangan da ke rajin kafa tsarin demokradiyya suka mamaye filin saukan jiragen saman kwanaki biyu a jere. Mutane kalilan ne dai suka rage a cikin masu zanga-zangar a filin saukan jiragen saman yayin da matafiya kuma ke kokarin gudanar da harkokinsu na daukar jirage. Akalla 'yan sanda shida ne suka jikata a jiya Laraba a harin harbe-harbe da aka kai a wata jami'a da ake kira Temple University a Philadelphia da ke nan Amurka. Harin da hukumomi suka kwatanta da ci gaba da harbe-harbe a nan Amurka. Kwamishinan 'yan sandan Philadelphia Richard Rose ya ce raunuka da 'yan sandan suka samu bai yi tsanani sosai ba kuma dukkaninsu za su samu lafiya. Wani jirgin ruwan ceto mutane na kasar Spain ya nufi tsibirin Lampedin Italiya din ya yanke hukunci na dakatar da haramci da gwamnatin kasar ta dora wa jirage masu ceto mutane shiga ruwanta. Jirgin ruwa mai ceto mutanen da ake kira Open Arm na wata kungiya ce ta kasar Spain ya kwashe makonni biyu a kan teku Mediterranean dauke da bakin haure 147.
To jama'a da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi Baba Yakubu Makeri da ya karanta mana labaran duniya da CD wanda ya haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Daryl Smith ni Ibrahim Ka Almasihu Garba ke cewa sai kuma da hantsin.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.